Can be in her heart, she's free.
My grandma,
if I should live so long, I hope I'm half as strong, learn right from wrong. You're there. I love your grandma. You know I'll always care. I love you, da 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 da